Sashi Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyina ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Yau Litinin 27 ga watan Janairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga makeri da muhimman kanun labarai.
Masu shawarar kwallon kwando a fadin duniya suna alhini da jimamin mutuwar tsohon dan wasan kwallon kwando na Amurka Kobe Bryant. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya faɗa cewa lauyoyinsa sun yi kace-kace da 'yan Democrat a shari'ar da ake ganin zai kai ga sauke shi daga mulki. Bayan haka, wani masani na kasar China ya yi kashedin cewa muguwar kwayar cutar nan ta corona ka iya samun ƙarfin da za ta iya saurin bazuwa daga wannan zuwa wancan.
A cikin shirin namu za ku ji cewa an sami takaddama tsakanin kungiyar Transparency International mai fafutukar yaki da cin hanci da rashawa da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya sakamakon rahoton kungiyar na baya-bayan nan da bai yi wa gwamnatin daɗi ba.
Abin da muke so gwamnati ta gane shi ne ba ya yi ce za ta yi Allah bane da wannan rahoto ba, a'a ta tsaya ta nazari wani area ne, wani bangare ne da ake samun mushkila, to wani bangare ne ya dace a yi gyara.
Kamar kuma yadda kuka ji a kanun labarai, shahararren dan wasan kwallon kwando a nan Amurka Kobe Bryant ya rasa ransa sanadiyar hatsarin jirgin sama. Da haka za mu kuji wata tattaunawa da wasu masu ruwa da tsakiya sha'anin wasanni.
Babban rashi ne saboda Kobe Bryant shahararren dan wasan kwando ne ba iya Amurka ba a duniya gaba daya. Wa'yansu ma wa'inda suke buga wasan kwallon kwandon a yanzu sun fara buga wasan kwallon kwando ne saboda yadda Kobe Bryant yake burge su.
Za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya, to amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Masu shawarar kwallon kwando a fadin duniya suna alhini da jimamin mutuwar tsohon dan wasan kwallon kwando na Amurka Kobe Bryant. Bryant da ƴarsa mai shekaru 13 da haihuwa Gianna suna cikin mutane tara da hatsarin jirgin, wato jirgi mai saukan ungulu ya rutsa da su a jiya Lahadi a wajen birnin Los Angeles. Rahotanni sun ce suna kan hanyar su ne zuwa kallon wata gasar kwallon kwando da aka shirya wa matasa. Bryant ya saba amfani da karamin jirgi zuwa wurin kallon wasa daga gidansa a Los Angeles domin kaucewa mummunan cunkoson motoci a cikin birnin. Rundunar 'yan sandan Los Angeles sun ce suna gudanar da bincike akan musababin hatsarin jirgin tare da taimakon jami'an tarayya. A wani takaitaccen saƙon Twitter, shugaban Amurka Donald Trump ya kira wannan batu da mummunan labari, yayin da uwar gidansa Melania Trump ta jajinta wa iyalansa. Shi ma tsohon shugaban Amurka Barack Obama, da aka san shi da sha'awar wasan kwallon kwando, ya bayyana alhininsa a wani saƙon Twitter. Sai dai za a ji cikakkun bayanai a wani rahoto da muka shirya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa lauyoyinsa sun yi kace-kace da 'yan Democrat a shari'ar da ake gani zai kai ga jan kunnen shugaban har ma a sauke shi daga mulki. Wuni guda bayan da lauyoyinsa suka fara kare shi a shari'ar da majalisar dattawa ke yi, ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa batun tsigewar na kariya wani babban yunkuri ne da ake yi wa zaben, za a yi wa zaben katsalanda da ba a taɓa ganin irinsa ba. Ya cicciki babban lauyan Democrat a shari'ar kuma ɗan majalisar wakilai Adam Schiff, inda ya kwatanta shi da azzalumin ɗan siyasa mara ƙoshin lafiya. Ya ce har yau bai samu sakamakon ɓarnan da yi wa ƙasarmu ba. Shiko Schiff ya faɗa wa shirin labarai na NBC da ake kira Meet the Press cewa waɗannan kalaman da Trump ke yi barazana ce kawai. Mahaifin Leah Sharibu ya bayyana cewa ba shi da tabbacin wato sahihancin rahoton da ake yayatawa a waɗansu jaridun Najeriya da ke cewa Leah ta haifi ɗa namiji bayan musuluntar da ita, kuma wato an yi mata auren dole a wani wato da wani kwamandan 'yan kungiyar Boko Haram. A cikin hirarsa da sashen Hausa, Nathan Sharibu ya ce kawo yanzu babu wata hukuma da ta tuntube shi dangane da Liya, sabili da haka ba shi da bayani game da rahoton da aka karanta a yanar gizo.
Na gana net.
Amma ko wanda ya tuntube ka haka?
Ba wanda ya tuntube ni.
Su hukumomi kuma su ce maka komi game da?
Ba wanda ya yi min magana.
Amma ya kake ji ba kai yanzu ganin a cewa?
Ba maganan da zan iya gaya maka, ni na bar komai ma Allah. Duk ba magana da san sake gaya ma kowa kan issue nan.
Liya Sharibu dai ita ce yarinyar da ya tilo da ta rage a hannun kungiyar Boko Haram daga cikin ƴan matan makarantar sakandare Dabci 110 da kungiyar Boko Haram ta sace a ranar 19 ga watan Fabrairun shekarar 2018 a lokacin tana da shekaru 14. Kungiyar ta saki sauran ƴan matan 104 da suka rage da ransu, amma ita ce ake ci gaba da garkuwa da ita. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha nana ta niyyar gwamnatin sa ta ceto Liya da kuma sauran matan, wato ƴan mata da kungiyar Boko Haram take garkuwa da su.
It won't prevent us from going out. We have to carry on living. It's like
ta an jima kaɗan kuma Baba Yakubu zai sake shigowa da ƙarin labarai. To sai dai kafin nan, wata takaddama ta ɓarke tsakanin ƙungiyar Transparency International mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya sakamakon rahoton ƙungiyar na baya-bayan nan da ya nuna ƙasar na ƙara samun koma baya a ɓangaren yaƙi da cin hanci da rashawa, lamarin da bai yi wa gwamnatin ƙasar daɗi ba. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
A yankin Afirka ta Yamma dai, Najeriya ita ce ta biyu a jerin ƙasashe da suka fi kowace ƙasa cin hanci a wannan yankin, abinda watakila ya hazuƙa Najeriya take ganin cewa wannan rahoton bai mata adalci ba. Akan haka, na tuntuɓi Malam Aulu Musa Rafsanjani, babban daraktan da ke kula da wannan hukumar ta Transparency International a Najeriya, domin in ji irin martanin da zai maida dangane da suka da gwamnatin tarayya ta yi akan wannan rahoton da suka gabatar, inda yake cewa
shine dai na daidai cin hanci da rashawa a Najeriya. Duk wanda yake Najeriya da wanda ma baya Najeriya ya san cewa akwai cin hanci da rashawa, wanda ita da kanta gwamnati ta Muhammadu Buhari ta yi alƙawarin cewa za ta yi maganin cin hanci da rashawa, kuma kullum faruwa yake. Abin da muke so gwamnati ta gane shine ba yau ta ce za ta yi Allah bane da wannan rahoto ba, a'a, ta tsaya ta nazari wani area ne, wani bangare ne da ake samun mushkila, to wani bangare ne ya dace a yi gyara, ko ne bangare ne aka yi nasara. Amma an ka zo ka ga wa 'yan Najeriya kan cewa wai babu cin hanci da rashawa, ko kuma Najeriya bata cancanta ta zo matakin da ta shiga ba a wannan bayani da aka yi, to 'yan Najeriya ma da sauran mutanen duniya za su yi ma dariya, kuma za su tabbatar da kan cewa ba ma cin hanci da rashawa ake yaki ba, wasa ake kawai a Najeriya ana yi donar jama'a.
A waje ɗaya, na tuntuɓi ministan shari'a Abubakar Malami, wanda ma'aikatarsa ce ke da alhakin sa ido da kula da duk hukumomin da ke aikin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, domin in ji irin martanin da zai maida.
Wannan gwamnati ta yi haɓɓasa na ganin da cewa ainihin an shirya dokoki waɗanda ainihin ke da nasaba da hito na hito da cin hanci da rashawa, da ba waɗanda ainihin ke kawo tsaye gunguma da ke da nasaba da cin hanci da rashawa kariya, na ganin da cewa an kare haƙƙoƙinsu, an kare mutuncinsu. Bayyane take a kan cewa wannan gwamnati ta ɗauki matakai na ainihin zartar da hukunci ga waɗanda ake zargi da aikata laifi, haɗi da tsofaffin gwamnoni, haɗi da ma'aikatan shari'a, haɗi da 'yan sanda, sojoji, 'yan siyasa da makamantansu. Idan ka yi diba kan abin da ya danganci mu'amaloli waɗanda ke da nasaba da ainihin wato niyya daga ɓangaren gwamnati na hito na hito da cin hanci da rashawa, gwamnatin nan ta zo da tsare-tsare waɗanda sun ka kawo kyakkyawan nasara na hana cin hanci da rashawa, na ainihin bayyana da gudanar da mu'amalolin gwamnati a buɗe, ba akan tsari na kumbiya-kumbiya ba.
Farfesa Jibril Ibrahim ƙwararre ne akan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta fannonin ƙungiyoyi daban-daban.
Babu mamaki a duk lokacin da aka nuna cewa cin hanci da rashawa na ƙaruwa, gwamnati mai ci ba za ta fi daɗin maganan ba, don ita kullum tana so ta nuna tana ƙoƙarin da ya kamata. Kuma ba yau aka fara irin wannan ba, daga baya ma zan iya tuna in du shekaran da aka nuna cewa abu na lalacewa, gwamnati za ta fito ta ce ba ta yadda ba. To amma gaskiyar maganan shi ne, wannan fa abin da ake gwadawa, abin da ake tantancewa shi ne menene ra'ayin jama'a, yaya suke ganin yaƙi da cin hanci da rashawa na ci gaba. Domin haka ni ban ga wani abin da za a fito a ce a ba a yadda ba, tunda su wa'annan suna da hanyoyin da suke bi, kuma shekara da shekaru kenan suna yi, kuma ana samun canji shekara zuwa shekara.
Farfesa Jibril Ibrahim kenan, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke fafutar yaƙi da cancin dashawa a Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gababa Yakubu ya dawo da ƙarin labarai.
Wani masani a China ya yi kashedi cewar muguwar kwayar cutar nan, wacce ta bullo daga birnin Wuhan, ka iya samun karfi da za ta ƙara saurin yaduwa daga wannan zuwa wancan. Wannan kwayar cutar mai suna coronavirus, mai kama da ciwon haƙarƙari na pneumonia, ta addabi kusan mutane 300,000 a faɗin duniya, kana ta kashe mutane 56 a China, lamarin da ya sa gwamnatoci suka bullo da matakan kare 'yan ƙasarsu. Yan kasar China mazauna Faransa sun yi bukin cika shekaran Sinawa a ranar Asabar a cikin alhini, yayin da suke shiga sabuwar shekarar. Duk da damuwar bazuwar wannan mummunar kwayar cuta a China, mahalartan taron faretin da sun yi raye-raye akan tituna na gunduma ta 8 a birnin Paris.
It won't prevent us from going out. We have to carry on living. It's like Macau disease.
Francois ya ce wannan batu ba zai hana mu fitowa wannan buki ba. Dole ne fa mu ci gaba da rayuwa. Kamar dai cutar nan ne da ke kama shanu, ba ta hana fita a yi wannan buki ba, haka zalika wannan ma ba za ta hana ba. Kusan mutane 400,000 ne masu amfani da na'urar ginon ƙasa suka ceto cikin baraguzai a cikin yanayi mai tsananin sanyi a garin El-Zagi, mai wato da ke gabashin ƙasar Turkiyya, wanda ya fuskanci mummunan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.8 a daren ranar Juma'a. Hukumomi sun ce tuni suka ceto mutane 45 cikin tarkace. Talabijin Turkiyya ya nuno an ceto wata mata da ake kira Ice Yildiz, mai shekaru 35, da 'yarta mai shekaru 2 Yusra, wanda suka makale a cikin baraguzan ginin wanda ya ruso a kansu sama da sa'o'i 28. Hukumar bada agaji a lokacin bala'i da ke karkashin gwamnatin kasar Turkiyya ta ce sama da mutane 1,600 ne suka jikata. Jama'ai daga gwamnati ɗaya bangaren gwamnatoci biyu masu gaba da juna a ƙasar Libya sun ce yaƙi da ya sake ɓarkewa a jiya Lahadi sakamakon dannawa da rundunan bangaren gabashin ƙasar ke yi zuwa wani yanki mai muhimmanci a yankin wato yammacin ƙasar, ya yi lahani ga yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a farkon wannan wata. A rangamar na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da ci gaba da rashin mutunta takunkumin amfani da makamai da ƙasashe da dama suka kakaba wa Libya. Karya yarjejeniyar na faruwa ne a lokacin da ɓangarorin suka yi alƙawarin mutunta takunkumin a gaban shugabannin duniya a wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi a Berlin na ƙasar Jamus a makon da ya gabata. Kawuna sun rarraba a Libya tsakanin gwamnatoci masu gaba da junan a gabas da kuma yammacin ƙasar, kana kowane ɓangaren kuma na samun goyon bayan 'yan ƙungiyoyin wato ƙungiyoyin 'yan bindiga da kuma wasu ƙasashe daban-daban.
Gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a fagen rahotannin namu, kamar yadda kuka ji a labaran duniya, shahararren dan wasan kwallon kwando Kobe Bryant ya rasu a jiya Lahadi bayan da jirgin samansa mai saukar ungulu ya yi hatsari a wajen birnin Los Angeles, kuma tare da 'yarsa 'yar shekaru 13. Akan haka muka tattauna da David Dimas, wani rikakken masoyin Kobe da ke zaune a jihar Maryland, da kuma mai sharhi akan lamuran wasanni daga Las Vegas, Abdul Mukhtar. Bari in fara da David. Kana ɗaya daga cikin masoya wannan mutum, shin yaya kuka ji labarin mutuwar tashi ya zo muku?
Gaskiya, kamar yadda ka faɗa, ni ina son wannan wasa sosai tun lokacin da ina birnin Iko, ina girma, tun daga can muna kallon shi sosai. Rasuwar nan ya taba mu sosai, rasuwar babban ɗan wasan nan, wato shi Kobe Bryant. ba zan ce rashi ne ga mutanen Amurka kawai ba, rashi ne ga musamman ga duk wani mai kaunar wannan wasan kwallon kwando a duk faɗin duniya gaba ɗaya. Ballake yanzu kuma rasuwarsa da diyarsa abun bakin ciki ne sosai, musamman ga mu duka.
Malam Abdul, kai mai sharhi ne akan lamuran sha'anin wasanni, yaya wannan lamarin zai shafi duniyar wasanni musamman a nan Amurka?
Gaskiya a nan Amurka babban rashi ne, saboda Kobe Bryant shahararren dan wasan kwando ne ba iya Amurka ba, a duniya gaba daya. Kuma mafi akasarin ba wai iya yara waɗanda suke tasowa ba, waɗansu ma waɗanda suke buga wasan kwallon kwandon a yanzu sun fara buga wasan kwallon kwando ne saboda yadda Kobe Bryant yake burge su. So abin gaskiya zai taba samari masu harkar wasan kwallon kwando sosai ba kaɗan ba, saboda rashi ne babba a duniyar kwallon kwando ta duniya.
Malam David, shin yaya ma Bryant Kobe yake ga musamman matasa masu tasowa da ma al'ummar America da kuma wajen America?
Kobe Bryant mutum ne mai farin ciki sosai, mutum ne mai hankali mai fariya. Ya yi kuskure, amma a cikin kuskuren da ya yi ya koma ya gyara kuskurensa. To ya zuwa sa ya zama mai farin jini, mutane na son shi sosai. So abin ya zo ga lokacin da ya kuskure ya zama kaman mutanen duniya za su kishi, amma da ya koma ya gyara hanya ya zama mutum ne sosai. Ana son shi ba a wasan kwallon kwando kawai ba, a wasan kwallon kafa, don shi mai son kwallon kafa ne, da kuma mutum ne wanda a rayuwarsa yana son matasa sosai, ya taimake matasa sosai a inda yake wasa tun lokacin da yana cin kafofuna a jihar California da team nasan da ake kira LA Lakers. So mutum ne wanda ana son shi sosai, kuma ya taimaka matasa, babban rashi ne ga matasa sosai a wannan kasa da kuma duniya gaba daya.
Malam Mukhtar, ban sani ba akwai wata gudunmuwa da za a ce watakila za a ci gaba da tunawa da Kobe wanda ya bayar ga sha'anin wannan wasa ta kwallon kwando, wanda kowa ya san cewa tana da shahara sosai a nan Amurka da kuma musamman sha'anin wasanni gabaki daya.
Gaskiya akwai da yawa, saboda Kobe Bryant mutum ne wanda mutane suke kwaikwayon shi, suke son su zama kamar shi a duniya, kuma Kobe ya taimaka wa harkar kwallon kwando, yana ɗaya daga cikin shahararrun masu wasan kwallon kwando a duniya. Sannan akwai kamar me ake ce masa charity, ko a ce ma wasu ma suna cewa a wannan tafiyar da zai akwai abin da zai bude member kamar charity ne nasa, wanda zai bude zai je gurin yara, to a nan inda zai tafi ma nan hadarin abin ya faru. So gaskiya babbar rashi ne, kuma ya taimaka, mutane ba za su taɓa manta da shi ba.
To sai a biyo mu a shirinmu na anjima da hantsi domin jin cigaban wannan tattaunawar. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu ta tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo su hada da amfani da Saroniya da Far'a da Dalol da FM. To wato yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu dai shirin ciki da gaskiya na kan batun yaudara da almundana da aka yi wa mambobin kungiyar masu kananan masana'antu ta Nasiration jihar Kano. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfilu Hashim Gumel. Bakin da muke ci gaba da bin sahu shine na yaudarar da aka yi wa masu kananan masana'antu reshen jihar Kano. Kan cewa kungiyar masu kananan masana'antu ta NASI ta hada kai da bankin First Bank domin bayarwa 'yan kasuwar lamuni na naira miliyan 5.5 domin kara jari. Amma bayan da aka umarci 'yan kasuwar su biya wasu kudade tare da yin rijista da kungiyar NASI, waɗanda suna daga cikin ka'idojin da za a bi kafin banki ya yi la'akari da mutum ya bashi lamuni. Kamar yadda Abubakar Abdullahi wanda ya magana da yawun masu kananan masana'antun ya bayyana wannan fili, kowannen su ya biya kudade sama da 70,000 ne register domin samun wannan lamani. Amma yanzu babu lamani kuma babu kuɗin da suka kashe. Mutumin da ake zargi da wawure wannan kudaden da aka tara shine shugaban kungiyar Nasiration jihar Kano Manir Sagagi. Kuma wannan fili ya ji nashi bangaren kamar haka.
Farko din ita kungiyar nasu ta kasa, kungiyar mu kenan ta kananan masana'antu ta kasa, ita ce kai signing abin da ake kira yarjejeniyar kasanta na memorandum of understanding the First Bank of Nigeria. A wannan shekara ta 2012 kuma sai ta zuwa a jarida bayan an yi sainin a gaban ministan masana'antu na wancan lokacin a Dr. Olusegun Aganga da sauran jami'an FAT da wasu dai manyan jami'an gwamnati cewa FAT ban ta yarda ya ta ba wa ɗan membobi nasi na jihohi 36 ga Abuja lamunin bashi na daga naira 1,500 a kan wasu ka'idoji kuma a kan interest ko ruwa da ake cewa na kaso 5%. Saboda haka kungiya ta kasa ta kira mu ta bayyana mana ta kuma ba mu abin da za mu cewa mu yi kiramomi na jihohi shugabanni kuma jihohin mu zai mu haɗu da yan First Bank zai haɓa da FAT a hannun First Bank duk wanda yake so sai je ya cika form sai ne zama cewa ɗan kungiyar nan sannan zai saka wani kuɗi na gani ina so wato impression of interest wanda aka ce tsohon memba na nashi na kungiya zai saka 10,000. Sabon memba zai saka 26,000 wanda kuma bayan ya yi wannan zai daidai account da First Bank da kamfaninsa na corporate affairs commission ko kuma wanda ya rijistarin da ma'aikatar ciki da kasuwanci ta jihar da yake. To alhamdulillah sannan kuma zai yi business plan wato ta samira bayani kunda zai yi da kuɗin idan an ba shi da yanayin business ɗinsa da sauransu da cash flow da duk dai abin da zai nuna cewa da banki ya gamsu ya ba shi wannan bashi. A saboda haka muka dawo jihohi aka zo muka sanar da abubuwa ga membobinmu tsofaffi da sababbi. Cikin hukuncin Allah jihar Kano ta fice ta fi kowace ci ba wannan tsari saboda yanayin mu na 'yan kasuwa ne ga masu irin masana'antu a jihar Kano. Aka yi wannan yanayi aka yi rijista ne da yawa suka yi rijistar nan kuma aka dinga bibiya. Ana cikin tafiya aka zo zaɓe na ƙasa. Shugaban da ya yi wannan tsarin ya kawo shi cikcikuwa ciku aka sauke shi aka kawo shi a zaɓe a kan cewa ya kawo tsari mutane sun saka kuɗinsu abin da ya yi wa. Aka yi campaign aka kawo shi aka zaɓe mataimakinsa mai suna injiniya a Ezekiel Esiyon. Esiyon ya hau shin shekara ɗaya biyu bai yi komai ba. Rigingimu suka fara tashi mutane a jihar Kano don ƙungiya suka fara kai surutai kwamiti na 'yan kasuwanci da masana'antu. Yanzu cikin kula da mu sai kirawo mu aka kirawo ta shugaba da DG ɗinsa Solomon Daniel Bonka wanda dama kuma tun farko shi ne dai DG ɗin tun farkon wancan tsarin don shi ma yana cikin mataimakin shugaban ƙasa. Da majalisa ta kira mu shi sabon shugaba ya rubuto takarda wanda tana nuna kafin kama a ofis shugaba na ƙasa ya ce da shi da mutanen president ya ce kuɗaɗen da mutane suka shiga gaba ɗaya yana aljihu national wato su kenan shugabanninmu na ƙasa baya hannun kowace jiha kuma babu wata jiha da take da hanyar da za ta taɓa wannan kuɗin domin manyan masu hannu a wannan account ɗin da shugaba ne na ƙasa shi Ezekiel shi DG ɗinsa Solomon Bonka da kuma ma'aikatar ƙasa na gidan Zaliya kuma Azikar Zali Muhammad shi kaɗai suke da hirin saka wannan kuɗi sai da aka suka ba da takarda a rubuce ko maka takaita a ofishinmu don duk wanda ya zo ya gani ya sani. Wanda ko da aka zo ga hukumomi ma da aka kai masu kai ƙara suka kai wannan takardun muka samu su. Sannan majalisa ta nema First Bank ya bata account ɗin suka ce ba su da hirin su bayar da account ɗin wani bisa doka ta harkar banki sai dai wanda yake da account ɗin ya bayar ko kuma coach ta ba su umarni ta ba su bayar. Sai magana da ta tafi ƙarshen yana kai sabon shugaba shi ma ɗin da kuma da shekaru huɗu suka yi ana shekara ta uku muka rubuta takarda mu shugabanni na jihar Kano cewa muna so a ba mu kuɗin mu domin mu dawo mu yi da mutane a gansu. Abu yake ci gaba yake baya shugabanni sama suka hana mu a ƙarshe na ce aka rikici tsakanin ni da sama saboda suna ganin ni daga jihar Kano na matsanta musu akan kuɗaɗen al'ummar jihar Kano. Sai a ƙarshe aka tafi aka yi aka kawo ma aka ce amma kore ne daga cikin kungiyar saboda wasu dalilai wanda kuma aka zo bayan kun zaɓi aka ce a yi ban ci ba. Allah ya sa an yi zaɓen ne a gabanin shugabannin a ma'aikatar ciniki da kasuwanci da jami'an kusan da SF da duk wani wanda ya kamata ya sani kuma dai suka saka hannu. Saboda haka dole aka haƙura saboda dama tsarin an yi shi ne don a fitar da ni daga cikin tsarin saboda ni kaɗai ne ko kuma mu kaɗai ne kane da muke makanta musu. A dai takaice da muka ga cewa abin babu adalci babu wani abu da za a yi. Sai muka rubuta takarda muka shigar da ƙara kotu. Muka kai ƙarar suna sunan ɗin da shi injiniya Ezekiel da shi Talamon da shi Danjali Muhammad. Saboda haka da kotu ta da umarni ta kotu ta ce a ta tura mu wajen ɗan sanda na rijiyar zaki daga rijiyar zaki suka kai mu Bankwai CID wanda Bankwai CID suna bincike suka gano cewa waɗannan mutum uku da Ezekiel da Solomon da Garzani sun ɗebe wannan kuɗin daga First Bank wanda da an ce babu zai taɓa su dama cinsu sun mai da wannan kuɗi wani banki wani Sterling Bank kuma bincike ya nuna cewa sun yi wasa ma dai da wannan kuɗaɗen wanda yanzu magana tana kuɗi tana gaban ɗan sanda. Bayan an yi haka an kamo su kotu ta bada umarni an kamo mutum biyu da Ezekiel da Solomon. An je kotu an karanta laifi sun nisanta aka ci a ci gaba da bincike ƙarshe ƴan sanda suka ba da su dole saboda dalilan da su da cewa haka ma su ba da su dole.
A madina sakaki bari kafin ka ci gaba da magana nan shin waye ne ka yi waɗannan mutane ƙara kotu?
Ni na kai su ƙara ni da shugabanninmu na Kano. Amma ni na sani takardar kai su ƙara tun da ni ne cewa ma. Kuma don a fahimci gaskiya kuma a wanke kai a cikin da aka kamo Solomon bayan an karanta na da ya musanta aka yau ɗan sanda suka ba da shi dole bisa dokokin rubuta hujjojin su na ci ba da shi dole da ya tafi Abuja kafin rana a dawo nan ku dawo don ɗan sanda sai shi Solomon Bongo wato DG kenan Director General na ƙasa sai ya shigar da wata ƙara a High Court a Abuja akan ne kawai Human Rights yankinsa na ɗan adam da ya mun kawo shi Kano a hannun ƴan sanda da kwamishinan ƴan sanda ci gaba da bincikensa a kan ƙara da muka kai shi a kan kuɗin mutanen jihar Kano. Sai a ƙarshe dai yanzu magana tana kotu kuma muna tare cewa a cikin watan Februari za a yanke hukunci don an ba da an sa lokaci.
Masu raro kun dai ji daga bakin shugaban kungiyar Manir Sagai wanda ya nuna cewa matsalar daga can sama take wato daga ofishinsa na ƙasa. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji daga bakin shugaban kungiyar nasu na ƙasa Mr. Solomon Bamba. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mako mai zuwa mu kasance lafiya.
Ta gaida Sarfilu Hashim Gumel da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Masu sha'awar kwallon kwando a fadin duniya suna alhini da jimamin mutuwar tsohon dan wasan kwallon kwando na Amurka Kobe Bryant. Bryant da ƴarsa mai shekaru 13 da haihuwa Gian suna cikin mutane tara da hatsarin jirgi mai saukar ungulu ya ritsa da su a jiya Lahadi a wajen birnin Los Angeles. Rahotanni sun ce suna kan hanyarsu ne zuwa wurin kallon wata gasa na kwallon kwando da aka shirya wa matasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa lauyoyinsa sun yi kace-kace da 'yan Democrat a shari'ar nan da ake ganin zai kai ga jan kunnen shugaban har ma a sauke shi daga mulki. Wuni guda bayan da lauyoyin Trump suka fara kare shi a shari'ar da majalisar dattawa ke yi. Ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa batun tsigewar na ƙarya wani yunkuri ne na yi wa zaɓen ƙasar katsalanda da ba a taɓa ganin irinsa ba. Ya caccaki babban lauyan Democrat a wannan shari'a kuma dan majalisar wakilai Adam Schiff yana kwatanta shi da azzalumin dan siyasa.
To masu saurare, da haka ne kuma muka zo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma in Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 agogon Ghana. Za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Malam CD da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jim Cook. Murtala Faruk Sanyinna, yi muku fata alkhairi, ma'assalam.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.